jama'a wato na English Football League na shekara 2016 zuwa 2017 wanda ake yi a kasar Ingila a wasannin da aka buga jiya Laraba 21 ga watan Satumba na shekara 2016 ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Northampton ta sha taji a hannun Manchester United da shi 3-1 yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bristol City ta lallasa Fulham da shi 2-1 a gidan Fulham ɗin. Queen's Park Rangers ma bata ji da daɗi ba a hannun Sunderland inda Sunderland ta bi ta har gida ta sha ta 2-1. Southampton ta samu nasara a kan Crystal Palace da shi 2-0. Swansea City ita ma ta sha kashi a hannun Manchester City da shi 2-1. West Ham United ta samu nasara a kan Accrington da shi 1-0 haushi yayin da Stoke City ita ma ta sha kashi a gida hannun Hull City da shi 2-1. Tottenham kuwa ta lallasa Gillingham ne da shi 5-0. Bayan kammala wannan wasa na English Football League an haɗa wasannin zagaye na hudu mai taken round of 16 inda ƙungiyoyi guda 16 za su fafata kamar haka. Southampton za su kara ne da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Sunderland yayin da Newcastle United za su karɓi Wakilin Bristol. Leeds United kuwa za su buga ne da Norwich yayin da Bristol City za su karɓi Wakilin Hull City. Liverpool kuwa za su canja rene da Tottenham yayin da Arsenal za su buga da Reds. Manchester United kuwa za ta karɓi Wakilin Manchester City ne wasan da ya ɗauki hankalin mutane a wannan sati. West Ham United kuwa za su buga ne da Chelsea. Za a yi wayannan wasanni ranar 25 ga watan Oktoba zuwa 20 da kuma 26 ga watan Oktoba na shekarar nan da muke ciki. Shi ko ɗan wasan baya na Manchester United Luke Shaw ya nuna rashin jin daɗinsa ne ga mai horar da su Jose Mourinho inda bayan sati guda da ta wuce Jose Mourinho yake zargin ɗan wasan bisa sakaci wajen wasan da Manchester ta buga da Watford a gasar Premier League wanda Watford sun ci sha Manchester ƙwallo 3-1. A ɓangaren La Liga kuwa a can ƙasar Spain a jiya Laraba an buga wasannin tsakiyar mako na sati na 5 inda ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa suka fafata da dama. Barcelona ta yi kunnen doki da Atletico Madrid a gidanta yayin da Granada ta sha kashi a hannun Athletic Bilbao da ci 2-1. Real Sociedad kuwa ta lallasa Las Palmas ne da ci 2-1 yayin da Celta Vigo ta samu nasara a kan Sporting da ci 2-1. Real Madrid kuwa ta buga kunnen doki ne a gidanta tsakanin da Villarreal. Wannan kunnen doki da Real Madrid ta yi ya hana ta daman karya tarihin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona wacce ta jero wasanni guda 16 tana ci wanda ita ma Real ɗin ta jero wasanni 16 da ta ci wasan ta jiya zai kasance ita ce take kan gaba a tarihi inda ta ci wasa 17 a jere kenan. Ita ma Barcelona ta taɓa wannan tarihin ne tun zamanin Guardiola a yayin da ake cikin zata ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta jero wasanni 16 kamar inda Barcelona ita ma ta yi. Kuma har yanzu ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ita take riƙe da saman tebur na La Liga da maki 13 da ƙwallaye 13 yayin da Sevilla take bin ta a matsayi na biyu da maki 11 da ƙwallaye 10. Barcelona kuwa ta fito mataki na 3 ne da maki 10 da ƙwallaye 14. A yau kuma za a fafata wasannin na La Liga da suka rage da Osasuna za su karɓi Sporting Español. Deportivo La Corona kuwa za su buga da Leganés yayin da Valencia za su fafata da Alaves.